Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25 a jamhuriyar Najer za iya jin mu ta gidajen radio amfani ko Far'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanin aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry zai tafi ziyara aiki kasar Kenya gobe Litinin domin tattaunawa kan batun ayyukan ta'addanci da ake fama da shi a kasashen da ke makwabtaka da Kenya kafin ya tashi zuwa Najeriya da kuma Saudiya. Kerry zai fara ganawa da shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta, inda za su tattauna kan batutuwa da suka shafi yankin kamar rikicin kasar Sudan ta kudu da ke makwabtaka da Kenya da kuma tashin hankalin da ake fama da shi a kasar Somalia. Daga nan zai tafi Najeriya ya gana da shugaba Muhammadu Buhari kan ƙara taɓarɓarcewar tattalin arzikin ƙasar da matsalar cin hanci da rashawa da kuma barazanar ƙungiyar ta'addanci ta Boko Haram. Ƙungiyar Boko Haram da ta saci kimanin ɗaliban makarantar sakandaren Chibok 'yan mata 300 a shekara ta 2014 ta kashe aƙalla mutane 20,000 a cikin shekaru 7 da ta shafe tana tada ƙayar baya da yi wa gwamnatin Najeriya karan tsaye. Ƙungiyar Boko Haram ta sha gaban ƙungiyar ISIS a shekara ta 2014 ta zama ƙungiyar ta'addanci da tafi kowace kisa a duniya. Bisa ga rahoton da ƙungiyar sa ido kan ayyukan ta'addanci ta duniya ta fita a shekara ta 2015, wadda cibiyar tattalin arziki da wanzar da zaman lafiya ta wallafa. Ranar Laraba da Alhamis, Kerry zai gana a ƙasar Saudiya da shugabannin yankin Gulf da kuma takwarorinsu na Burtaniya da manzan Majalisar Ɗinkin Duniya a Yemen, domin tattaunawa kan yaƙi da ake yi a ƙasar da ke makwabtaka da Saudiya. Ƙungiyar haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin Saudiya na yaƙi da 'yan tawayen Shia a Yemen, inda take dafa wa gwamnati da ƙasashen duniya suka halatta na tsawon shekaru da dama. Sai dai ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin bil'adama da shugabannin ƙasashen duniya suna kushe wa gwamnatin sabili da hare-haren bom da take kaiwa na kan mai uwa da wabi. Rana Alhamis, ƙungiyar likitocin agaji ta ƙasa da ƙasa Doctors Without Borders ta sanar da cewa za ta janye ma'aikatanta daga asibitai da dama a Yemen bayan da aka kashe mutane 19 a wani asibiti da ke lardin Haja a wani harin bom. Ƙungiyar ta ce wannan ne hari na hudu da aka kai a cibiyoyin cikin watanni 12. Dubban dumatan masu zanga-zanga a ƙasar Yemen da ke goyon bayan 'yan tawayen Houthi sun yi jerin gwano jiya a Sana'a babban birnin ƙasar domin nuna goyon bayan sabuwar majalisar da ake takaddama a kai, wadda tuni Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma gwamnatocin ƙasashen yammaci da dama suka bayyana rashin amincewa da ita. Shugabannin zanga-zangan sun kuma shirya jerin gwanon ne da nufin nuna goyon bayan tsohon shugaban ƙasa Ali Abdullah Saleh, ɗan Shia da aka hambare daga mulki shekara ta 2012 bayan ya shafe sama da shekaru 30 bisa karagar mulki. Shaidu sun ce a daidai lokacin da ake jerin gwanon, jiragen yakin haɗakar ƙungiyar da ƙasar Saudiya ke jagoranta, wadda kuma ke mara wa shugaban ƙasar Abdurrabu Mansur Hadi baya, ta kai harin bom a fadar shugaban ƙasa da ke dab da wurin da kuma waɗansu zanguna. Nan da nan babu labarin illa da wannan hari ya yi. Har-haren sararin sama da aka kai ranar Asabar sun zo ne a 'yan kwanaki bayan da jiragen yakin ƙungiyar haɗin kan ta kai wani hari a wani asibiti da ke birnin Yemen kusa da kan iyaka da Saudiya. Aka kashe aƙalla mutane 14 da suka haɗa da ma'aikatan jinya masu aikin jin ƙai ƙarƙashin ƙungiyar likitoci Without Borders, wani harin da ƙasar Saudiya ta kai makon jiya kuma ya kashe aƙalla mutane 19 da hukumomi suka ce galibi ƙananan yara ne, da take bayyana damuwa dangane da yawan hare-haren da ake kaiwa. Rundunar sojan Amurka ta bayyana jiya Asabar cewa ta zaftare yawan mashawartan Amurka da ke goyon bayan dakarun haɗin gwiwa na Saudiya. Hukumomin ƙasar Afghanistan sun sanar jiya Asabar cewa dakarun ƙasar sun kwace wani muhimmin lardi da ke arewacin ƙasar sa'o'i bayan da ƙungiyar Taliban ta kwace ikonsa. kakakin ma'aikatar tsaro da ma'aikatar harkokin cikin gida sun shaida wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da aka kira a Kabul cewa ƙazaman faɗan da aka yi na ƙwace ikon Khan Abad ya haifar da kashe aƙalla mayaƙa 75 da kuma kwamandojin Taliban 4 sun kuma tabbatar da cewa an kashe jami'an tsaron Afghanistan 6 yayin da 16 kuma suka ji rauni. Yanzu haka dakarun tsaron ƙasar suna ƙoƙarin kakkaɓe mayaƙan Taliban da aka rage nan da can a birnin Khan Abad. Kakakin ma'aikatar tsaro Datwal Wasiri ya kawar da shakkun yiwuwar sake ƙwace Kunduz babban birnin lardin da cewa an tura isassun jami'an tsaro domin gadin birnin, ya kuma ƙara da cewa ma'aikatarsa ta kuma girke jami'an tsaro a Kabul da ke zaman kota-kwana wadda za a iya turawa Kunduz idan buƙatar ta tashi. Ƙungiyar Taliban ta ƙwace ikon Khan Abada a wani hari da ta kai cikin dare wanda ya sanadiyar mutuwar dakarun gwamnatin Afghanistan. Ƙungiyar mayaƙan ta kuma fitar da wani faifan bidiyo da ya nuna sojojin Afghanistan da dama da ƙungiyar ta yi garkuwa da su bayan da ta ƙwace ikon lardin. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majiyun ƙasar Iraki sun shaida wa muryar Amurka cewa shekaru biyu bayan da ƙungiyar IS ta kaiwa tsirarru mabiya addinin Yazidi hari a arewacin Iraki, ta kuma ta saki dubban mata da 'yan mata da ta bautar ta wajen sadawa da su, da dama yanzu haka suna dawowa gida da ciki ko kuma waɗansu lokuta da jarirai. Waɗansu mutane sun shiga wani halin tsaka mai wuya sabili da al'adunsu da kuma ƙalubalen da suka shafi harkokin shari'a, yayin da wani ɓangare bisa ga al'ada ana buƙatar su zubar da ciki ko kuma su yi watsi da jariran da suka haifa. A wani ɓangaren kuma ana ganin ɗaukar waɗannan matakan sun saɓa wa doka bisa ga majiyun. Bisa ga rahoton ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch, kimanin mata da ƙananan yara mata da ƙungiyar IS ta yi garkuwa da su 1,500 sun yi ƙoƙarin suka tsere, sai dai akwai kimanin mata 2,000 har yanzu da ake garkuwa da su. Bayan da suka shafa watanni ana yi musu fyaɗe, mata mabiya addinin Yazidi suna dawowa gida a cikin cikin mayaƙan IS. Bisa ga cewar Neman Gafuri, shugabar ƙungiyar haɗin gwiwa ta Kurdistan da ke taimakawa 'yan Yazidi da suka rasa matsugunansu, bisa ga cewarta a shekara ta 2014 ƙungiyarta ta fara mai da hankali ne kan matan da suke dawowa da ciki. Watanni 4 bayan da IS ta kai wani ƙazamin hari a yankin na Yazidi, ta ce tun daga lokacin aka ƙara samun mata da suke dawowa waɗansunsu da cikin wata 8 ko 9. Ta kuma bayyana cewa batun zubar da ciki ya kasance wata babban matsala da ta fuskanta, kasancewa dokar ƙasar Iraki ta haramta zubar da ciki, yayin da ɗaya ɓangaren bisa ga dokar ƙasar da ke bin tsarin shari'ar Islama za a ɗauki waɗannan jarirai tamkar jarirai da aka haifa ta hanyar zina, kuma ba za a yarda su girma a gaban iyayensu mata ba. Yanzu direbobin tasi a birnin New York waɗanda galibi 'yan cirani ne ba su buƙatar koyon Turanci. Wannan ya biyo bayan wani ƙuduri da majalisar birnin ta amince da shi da ya fara aiki ranar Juma'a, wanda ya ba da damar ɗaukar gwadawar samun lasisin tuƙa tasi a waɗansu harsunan ƙasashen waje. Baƙi 'yan cirani ne suka mamaye sana'ar aikin tuƙin tazi a birnin New York da daɗewa. Ƙalilan da ke cikin masu tuƙin tazin a birnin ne a halin yanzu aka haifa a Amurka, bisa ga cewar hukumar kula da harkokin tuƙin tasi da kuma motocin sufuri na ƙawa wato limousine. Waɗansu mazauna birnin New York suna fargaban cewa wannan sabon dokar za ta haifar da ƙalubale a fannin sadarwa tsakanin direban tasi da fasinja, da rashin sanin yadda za su bayyana wa direban wurin da suke so ya kai su. Sai dai ƙarin amfani da manhajar jagorancin tuƙi ya rage buƙatar neman bayani daga fasinja. Waɗanda suka gabatar da ƙudurin a majalisar birnin sun ce dokar za ta taimaki 'yan cirani da dama su samu aikin yi da za su iya kula da kansu. Mazauna birnin New York dai da dama suna masu ra'ayin cewa buɗe direban tasin zai iya kai su wurin da suke so, ba sa buƙatar yin hira da shi.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leka kasan Zambia ne wadda ta gudanar da zaben ta kuma aka bayyana shugaban da ke kan karagar mulki Edgar Lungu a matsayin wanda ya lashe zabe. Idan dai masu saurare na biye da mu mun kawo muku batutuwar dama game da wannan zabe musamman akan yadda jami'ar adawa ke cewa kai buga katin zabe hadaddiyar daular Larabawa wato Dubai dabarun neman ayi magudi ne. To an dai zabe an gama kusan a ce kuma tsugunna bata kare ba. Domin ko abokin aikin mu na sashin turanci James Botti ya tattauna da ɗaya daga cikin shugabannin yan adawa Cornelius Imutewa game da wannan zabe inda James ya fara tambayar su cewa tunda sun ce an tafka magudi a zaben to me jami'ar su za ta yi.
The party is going to the constitutional court to lodge a petition meaning that the president elect will not be sworn until that matter is disposed of in the constitutional court and according to law I think that matter is supposed to be disposed of within the next 30 days from the date of the lodgement of the petition.
Jami'i mu za ta tafi kotu ne domin kai kukan mu dan tabbatar da cewa ba a rantsar da shugaban kasar da ya ce ya ci zabe ba. Haka kuma mu tabbatar da cewa kotu ta bi kadin maganar mu sau da kafa. Kuma iya sani na shine wajibi ne kotu ta dauki mataki cikin kwanaki 30 daga lokacin da aka aika mata takardun kuka. Sai dai wani abu shine waɗannan kotunan kwanan nan aka samar da su domin gudun aikin su. Amma inda giza ke sakan shine duk alƙalan kotunan gwamnatin shugaban da aka ce ya ci zabe ne ta nada su kaga da sauraron rana aka ba don haka a waje daya ba ma tsammanin cewa za a yi mana adalci game da wannan zaben.
Da James kuma ya ce masa to idan har bai yarda da kotunan ba don me za su kai maganar kotu su yarda da sakamakon zaben mana.
Well, justice demands that you stand for what is right and as things stand at the moment we will be letting down our people. That when an election has been stolen, we don't mount a challenge. Because when failure to go to the constitutional court in itself is a breach of the principles of the rule of law.
A'a, shari'a ma ta ce ka tsaya akan abin da ka san gaskiya ne. Ko muna gani an yi magudin zabe. Mutanen mu ma sun gani kuma mu yi shiru. Idan mun yi haka, ai ba mu yi wa kanmu adalci ba. Kuma ba mu yi wa mutanen mu adalci ba.
Hawa kuma, James ya ce, kafin zaben an samu tashin hankali wanda mataimakiyar sakatariyar jami'iyar mai mulki wata ce ku ne kuke da hankali domin kun san ba za ku ci zabe ba me zaka ce kuma game da wannan.
In our country the sitting president is the commander in chief of the armed forces and security forces. If he desires to end violence at any stage he can do so. The violence we witnessed before elections have been state sponsored. During the day the president says let's go and worship. We have had two national prayers in the recent few months calling for national prayers for peace and unity.
Wannan maganar da take yin batun kawai ne domin ko shugaban kasa shike da wuka da nama duk lokacin da ya ga damar hana tashin hankali yana iya yin hakan. Don haka rikicin da aka yi kafin zabe da ma na bayan zabe abu ne da suke ganin zai taimaka musu a wannan zaben da suke cewa sun yi nasara.
To haka kuma James ya tattauna da Mumbi Piri wadda take ita ce mataimakiyar sakataren jam'iyyar PF mai mulki na kasar ta Zambia. Kuma James ya ce mata ne jam'iyyar UPND ta ce kun ci zabe ne ta magudi ko me za ta ce.
A kind of dilemma started claiming victory even before the votes were cast. They were claiming that they have taken over Lusaka. Lusaka province, they have lost all the seats in the district. They haven't even picked one. They have only won in their usual strongholds, which is southern, northwestern, and western province. And Zambian politics, we have 10 provinces. There is no way you can claim victory if you have won 5 or 4 provinces for them. They have only won in 3 provinces. So how can they win an election? Mr. Hichilema is a dreamer.
Kanda Hichilema ya fara cewa su ne suka ci zabe tun ma kafin a jefa kura'a sun bayyana cewa su ne suka samu nasarar zaben Lusaka. Idan ka cire waɗanda suke da ƙarfin nan guda uku wato kudanci, arewa maso yammaci da kuma yammaci. Dama nan ne suka saba cin zabe banda waɗannan wuraren ba inda suka yi nasara. Kowa ya san a zaben Zambia muna da gundumomi goma ne. ba yadda za a ce ka ci uku cikin goma sannan kuma ka rinka cewa kai ne kake da nasara. Dama shi Hichilima ya jima yana mafarki kuma ya sake faduwa kamar yadda yayi wani lokaci can baya. Dani ne shi sai in taya wanda yayi nasara murna. Dama mun saba da irin shirmansa amma muna nan muna kallo muna jira mu ga abin da zai yi. Mu dai yanzu muna shirin rantsar da sabon shugaban mu ne.
Sai kuma da jami'ar sai tambayar cewa kafin zaben da lokacin zabe da kuma bayan zabe an ta samu rikice-rikice wanda jami'ar adawa suke cewa ƴan jami'ar ku ne ke tada hankali domin ganin kuke da gwamnati. Anan kuma me za ta ce?
This kind of violence was coming from the opposition UPND because UPND here in Zambia are known for their violent behavior. We have been preaching peace and we are on record of even suspending, expelling our members who are involved in violence. But our colleagues in the UPND, they want to pretend that they are the victims when they are the ones who are perpetuating violence.
Wannan tashin hankalin yana zuwa ne daga jam'iyyar adawa ta UPND. Domin an san wannan jam'iyyar da yawan tada hankali a nan Zambia. Don haka su ne ke tayar da hankali. Mun jima muna yi wa mutane nasiha domin su kwantar da hankulansu lokacin zabe. Kuma mu muna da bayanan da ke nuna mun taba korar wasu ƴan jam'iyyar mu, wasu kuma muka dakatar da su domin kawai mun gano suna tada zaune tsaye. Amma su ku abokan hamayyar mu sai suna nuna cewa mu ne ke tada hankali alhali su ne ke tada hankali.
To daga kasar Zambia kuma sai Najeriya, a Najeriya kuma a jihar Edo inda za a gudanar da zaben gwamnati a ranar 10 ga watan gobe idan Allah ya kai mu. Wakilin sashen Hausa Nasir Adamu Hikaya ya tattauna da mai magana da hukumar zaben Najeriya Nick Dazan. Ga kuma bayanin da yayi wa Nasirin.
Eto mu dai a bangaren hukumar zabe muna ta aiki gadan-gadan game da zabe da muka shirya in Allah ya kai mu za mu yi ranar Asabar 10 ga watan Satumba a Najeriya Edo. Tun yayin da muka fidda jadawalin zaben nan a watan 3 wato Maris na shekaran nan mun yi ta gangami iri-iri da masu ruwa da tsaki a wannan tafiya musamman a jihar Edo. Mun yi ta ganawa da jami'an tsaro, mun yi ta ganawa da wato su ƴan takara da siyasun nan, mun yi ta kuma ganawa da shugabanninmu na addinai da na gargajiya a nan jihar Edo. Kuma kawo yanzu hukumar zaɓe ta wallafa sunayen ƴan takara na ƙarshe guda 19 wanda za su tsaya zaɓen nan. A baya in ka tuna a musamman ranar 12 ga watan 7 da ya shuɗe, mun gaici jam'iyyun nan su mika mana sunayen duk wanda za su yi takara a tutansu, kuma sun mika mana sunayen nan. Kuma tsakanin wancan lokaci da 27 ga watan 7 da ya shuɗe, suna da hurumi su kawo soyi ma wanda suka mika a baya. To bayan wannan dokokin zaɓe ta umurce mu akan mu wallafa na ƙarshe, wato bayan wannan babu wani soyi kuma da za a kawo har yayin da za a yi zaɓe. Kuma mun yi haka mun wallafar da sunayen ƴan takara guda 19 wanda za su yi wannan takara. Sa'annan kawo yanzu bisa ga kuma doka wanda ya umurce mu akan in za a yi zaɓe ko na gwamna ko na shugaban ƙasa, mu mika ma jam'iyyun nan da ƴan takara rajista wanda ya kunshi duk wanda za su kada kuri'a a wannan zaɓe. Kuma mun yi wannan kwana 30 kamun zaɓe, wato ranar 11 ga wannan wata kenan. Sa'annan kuma kawo yanzu mun tantance wanda za su sa ido a wannan zaɓe na cikin ƙasa da waje guda 41. Kuma insha Allahu kwana 3 ko 4 kamun wannan zaɓe za mu sake gangami na ƙarshe wanda shi mai martaba shugaban hukumar zaɓe Professor Mahmud Yakubu da kuma Inspector General za su kasance su sake bayani game da za a aiwatar da wannan zaɓe da kuma yadda za a kare ta. Saboda haka mu a ɓangaren mu kawo yanzu zan ce a shirye muke, domin duk banda wannan ma muna ta horon mun tanadin jami'ai kuma muna ta horon su. Kuma musamman mun fi ba da ƙarfi game da wannan na'ura na tantancewa wato card reader ta wajen wato tabbatar da cewar jami'an da za su yi amfani da ita an ba su cikakken horo da kuma a tabbatar da cewar kamun zaɓe a jajibirin zaɓe a duk gundumomi a wannan jiha na Edo an zauna an yi cajin wa'innan na'ura kamar yadda ya kamata.
Akwai abin da zai fi ɗaukar hankalin mutane shine ajerin sunaye da kuka fitar yan takara 19 an ga sunan wanda bangaren kwamitin makarfi na jam'iyyar PDP suka fitar wato shi Pastor Eze Iyamu. To bangaren Alimadu Sharif kuma suna cewa su ma suna da dan takara. Wani hali kuke ciki kan wannan ko kun kulle kofa kenan?
Eh to kawo yanzu dai kuma bisa ga bayani da ma muka yi a baya mun sami umurnin kotu daga Port Harcourt kuma bisa ga wannan umurni shi yasa muka anshi sunan dan takara wanda shi bangaren makarfi suka mika mana. Kuma kawo yanzu tabbatacciya ba mu sami wani umurni ba daga kaman kotun ɗaukaka kara wanda ya ce mu kauce ma wannan umurni. To saboda haka kuma in ba a sake ba mu wani umurni wanda ya saba ma wannan ba ko bambanta da shi ba, to tabbas ya zauna daram kenan akan shi wancan ɗan takara da aka fara mika mana bisa ga umurnin kotu wato na wanda makarfi ke jagora shi ne ya kasance kenan ɗan takara. Kuma in ka lura a cikin sunayen da muka buga mun sa sunan shi, kuma a gaba da wannan sunan mun nuna karara akan muna bin wato hukuncin kotu ne.
To masu aure yanon kuma shirin zai digaya amma a cikin sati na gaba za ku ji.
Akwai irin misalai da suka faru kamar a jihar Rivers a zaben Celestine Omehia da gabaya inda aka sa Rotimi Amaechi ya zama gwamna, da kuma ma wannan abu na jihar nan ta Abia inda kotu ta sake ba ku umarni tsakanin shi Ikfazu da kuma wanda kuka ba wa takaddar cewa shi ya ci zaben nan wato shi Uche Oga. Irin wannan watakila ya yake kamar ga zaben jihar Edo an duba a ce jam'iyyar PDP ce Allah ya ba wannan nasarar zaben.
To sai a sati na gaban da ma sauran bayanai da yake da nasaba da wannan sarkakiya a zaben shugaba na jam'iyyar PDP. Yanzu a madadin abokin aikinmu na sashen Turanci James Botti da Nasiru Adamu Helikaya da Chubahiro Jojo ne daidai da ta sautin shirin, ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
Nakasassu wani rukunin mutane ne da su ma suka yi fama da tashin hankali a arewa maso gabashin Najeriya a lokacin ganiyar rikicin Boko Haram inda wasunsu da dama suka rasa rayukansu. Yanzu haka da yawa daga cikinsu sun rungumi sana'o'in hannu domin dogaro da kai bayan da suka rasa mahallansu da rikicin ya sa suka tsere wa sansanonin 'yan gudun hijira. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya zanta da wasu daga cikin irin waɗannan nakasassu ga kuma rahoto na musamman da ya aiko mana.
Bayan da hankula suka fara kwantawa a yanzu da ku alamun da kasassu sun yi koro domin neman abin dogaro da kai kamar yadda na tarar a ɗaya daga cikin cibiyoyin da kasassu da ke jihar Adamawa. A yanzu haka ina ɗaya daga cikin cibiyoyin da kasassu da ke jihar Adamawa, kuma wannan cibiya mutum ma ka iya ganin makafi, gurago, kurame, kai har ma da kutare, kuma kowa gani yana fama ne da abin da ya sa a gaba. Mr. Jasper H. Huna kai da Adamu Aliyu da kuma Madam Chantal na ko cikin guragun da na tare suna fama hada takalmi da kuma jakar mata a wannan cibiya.
Me kake yanzu nan?
Ina gyaran takalma ne.
Yaushe ka soma wannan gyaran takalma?
Na soma gyaran wannan takalma. Training ne wanda tun lokaci baban Mangoro muka koyi wannan aiki a karkashin wannan kungiya. A cikin wannan gidan ma muka koyi ta.
A wace kungiya yake?
Kungiya na kasa suna Adamawa State wanda ana kira fiscal challenge. Abinda yasa na koyi wannan sana'a ita ce ba na so in zama ma yan uwana nauyi ne a kansu. Domin yadda na samu kaina haka zai yi taimake kaina in taimake su suma.
Anan ana koya mana ayyuka daban-daban, ana koya mana ayyukan yin takalmi, akwai wa'anda kuma suke koyon yin beat, akwai kuma wa'anda suke koyon yin sabulu, akwai wa'anda suke koyon kawo sana'o'i daban-daban dai a nan wurin wanda mu muke koya. Na zo ne domin nema ma kaina rufin asiri da yan uwana gabaki daya domin bara kaskantar da kaina.
Sunana Chantal.
Chantal, na farko dai ga ki a wannan cibiyar, ya sunan cibiyar nan naku?
Wurin aikinmu na kasassu ne.
A cikin kafin wani irin na kasa kike
ne? Ni gurguwa ne. bid ne ina koya bid hausa din ne ya fi karfina turanci bana iya o bid on
baya dai ga wannan bangare na gurago hakanan kuma na leka bangaren makafi inda na tara suna saka da doman daki ko da yake ba makafi bane ma kawai a wajen wannan koyon saka
suna na Samuel Zayu
kamar me kuke koya
abubuwa da yawa muke koya nan akwai su wannan da ka gani muna yi food mask ake kira akwai su kujeru kensia da su filo local katifu su katifu da su filo muna yi nan da yawa
dan Abubakar daga shekaran da aka dauke mu zuwa yanzu dai ba mu taba zuwa kofan gidan wani muka ce fi sabilillahi ba wannan dai mu muna kiran na kasa sojan uwan mu daga wannan doma din har zuwa takalmi kai in zaka iya har welder in zaka iya yi wannan akwai lokacin da za a zo a dauka anan din ma a koya wa mutane har su samu certificate wanda gwamnati za ta dauke su aiki
to sai dai kuma da yake karin haske game da wannan sabon yunkuri na tada komada na kasasu a jihar shugaban kungiyar na kasasu a jihar Adamawa Comrade Abubakar Hosere ya mako tuna irin halin da na kasasu suka fada ne ta sanadiyar rikicin Boko Haram da ma halin da suke ciki a yanzu
ya rikici na kowane irin rikici ma tashin hankali ne a wajen na kasasu musamman ma wannan rikici na Boko Haram domin rikici mutanen da suke da nakasa mutum bare baya gani ko baya iya tafiya ko baya ji irin wannan rikici in yazo ya fi ritsawa da mu ne domin menene waɗanda suke da lafiya sun riga sun gudu sun bar wannan bai da kafa
to sai dai kuma kawai yanzu ma gwamnatin Buhari na ko tutaye cewa ne ma ba za ta mance da halin da waɗannan bayin Allah ke ciki ba
Honorable Ibrahim Hassan Ba Patel da ke zama hadimin shugaban kasa ta fuskacin ayyuka da tsare-tsare ya ma bayyana irin matakan da ake dauka a yanzu
wannan gwamnati tana sanye da su shi yasa ta dauki abun nan mataimaki na musamman akan harkokin gajeyi akwai kuma harkokin taimaka shugaban kasa na musamman akan harkokin na kasansu
Ibrahim Abdulaziz Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya
Karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.
To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice.
Haka yake tawagar wasan kwallon kwandon Amurka ta samu zinari karo na 6 jere bayan da ta doke Spain da sa kwallo 101 a ragaje a sabar yayin da Spain ta tashi da zira kwallo 72. Amurkawa sun lashe gasar wasannin Olympic 49 jere da wannan nasarar waɗansu na gani wannan ce tawagar kwallon ragar mata mafi kwarewa da aka taba hadawa. Tun farko Gwen Jorgensen ta zama yar tseren Amurka ta farko da ta lashe gasar tseren da ya kunshi wasanni uku inda ta samu zinari. Jiya Asabar kuma kwamitin gasar wasannin Olympic ya sanar da cewa yar wasan Amurka nan wato yan wasan Amurka sun zabi yar wasan motsa jiki Simone Biles ta rike tuta Amurka a bikin rufe gasar wasannin da za a yi yau Lahadi. Biles ta samu zinari hudu da tagulla daya a gasar bana. Ta kuma bayyana zabenta da aka yi da ta rike tutar a matsayin babbar karramawa. Duban dubatan masu zanga-zanga a kasar Yemen da ke goyon bayan 'yan tawayen Husi sun yi jerin gwano jiya Asabar a Sana'a babban birnin kasar domin nuna goyon bayan sabuwar majalisar da ake takaddama a kai wadda tuni majalisar ɗinkin duniya da kuma gwamnatocin kasashen yammaci da dama suka bayyana rashin amincewa da ita. Shugabannin zanga-zangan sun kuma shirya jerin gwanon ne da nufin nuna goyon bayan tsohon shugaban ƙasa Ali Abdullah Saleh dan shai'a da aka hambare daga mulki a shekara ta 2012 bayan ya shafe sama da shekaru 30 bisa ga karagar mulki. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry zai kai ziyara aiki ƙasar Kenya gobe Litinin domin tattaunawa kan batun ayyukan ta'addanci da ake fama da shi a ƙasashen da ke makwabtaka da Kenya kafin ya tashi zuwa Najeriya da kuma Saudiya. Kerry zai fara ganawa da shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta inda za su tattauna kan batutuwa da suka shafi yankin kamar rikicin ƙasar Sudan ta kudu da ke makwabtaka da Kenya da kuma tashin hankali da ake fama da shi a ƙasar Somalia.
To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da izinin Allah inda za ku ji shirin na gari na kowa da Sahabu Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya.